akwai addu'o'in da ake idan ruwan yayi yawa shi kuma akwai lokacin da zaka damana ruwa yayi yawa ko mutane marasa addini sai a koma gefe ana dan surutai kai wannan lamari dai Allah dai sawai damana nan dai wannan ayyaya wallahi wani wata ran ya tashi yana karatu ne ana cikin tsakiyar damana kullun ruwa ake ruwa da sabu a wannan yazo yana addu'a irin malami an yi karatu ne yana cewa Allah ka ba mu ruwa sawai wani yace a ka ji su'ul adab ce a ruwa kan mallan ya isa ka ya isa ba wanda yake iya wa dan adam sai Allah dai halicce shi to irin wannan sai fusatar da ubangiji to Allah ya sani cewa akwai abin da yake damun ku to sai